بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل نواجب الوضوء أربعة الأول أردد وهي كفر المسلمين
فصل لبوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى باي ما لن يتبتونا أكن لدبا نبيا بكاتا kuma zai tattauna akan abin da ya shafi abubuwan da suke walwarewa alwala ina ga kusan karatun namu cikin bulugul maram da na iziya yana tafiya kusan tafiya daya a cikin bulugul maram mun tattauna akan baban da yake magana akan abubuwan da suke walwarewa alwala ko to kuma a yau insha Allah ta'ala a cikin littafin fiqhu ta malikiya littafin iziya za mu tattauna akan abun da ya shafi abubuwan da suke warwarewa alwala malam yace nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warwarewa alwala ga bawon Allah musulmi idan yana da alwala alwalarsa ta zamanto rubujajjiya sai ya sake wata arba'atun arba'atu ashiya'a abubuwa guda hudu ne al-awwal wato ash-shay'ul awwal allazi yanqudul wudu'a abu na farko wanda yake warwarewa alwala wanda yake sawa alwala ta zamanto rubujajjiya bacacciya shine akwai ar-riddatu ridda murabus bawon Allah musulmi yana cikin musulunci ya shiga cikin wani yanayi imma na kakanikayi imma wani yanayi na ni'ima ya kafirce wa ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta musulunci ya ga cewa musulunci addini ne wanda yake na gidadawa wanda ba su waye ba to idan bawon Allah musulmi ya yi ridda ya fita daga cikin addini na musulunci lokacin da ya yi ridda yana da kai alwala to idan ya fita daga cikin addini na musulunci aka nuna mai cewa abin nan da ya ba daidai bane ba ya dawo ya shiga cikin musulunci to yana da alwala lokacin da ya furta kalmar ridda to idan ya dawo cikin musulunci sai ya sake alwala alwalarsa ta warware saboda ya koma najasa sannan kuma ya dawo cikin musulunci saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da abihim hadha mushrikai datti ne dan haka kada su kusanci masallaci mai alhurma bayan wannan shekara din. Suratul Tauba ita ce karshen sura wanda ta sauko a cikin Alkur'ani sukutun. Wa akhiru suratin nazalat wa fi riwayatin kamilatan bara'a. Hadithin Al-Bara' ibn Azib wanda yana cikin Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim. To dan haka idan bawon Allah musulmi yana cikin musulunci yayin ridda to idan ya dawo cikin musulunci sai ya sake alwala mun gane da kyau wahiya kufrul muslim malam yace abinda ake cewa ridda shine musulmi ya kafirce ya kangare wa ni'imar musulunci ni'imar da Allah ta'ala ya mishi mai girma ya dawo ya shiga cikin jahannam wannan ita ce ridda to dukkan wanda ya ridda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya dawaman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar sannan kuma walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al khasirin wanda alwala daya ce daga cikin ayyuka na musulunci
الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه الشك
الثاني نبيو daga cikin sabubba wadanda suke walwarewa alwala الشك في وجود الطهارة بعد تيقن الحدث kenan mutun yayi kokonto cikin samuwar tsarki bayan yana da yaqini akan cewa ba shi da alwala mutumin da yana da yaqini akan cewa alwalarsa ta warware to yanzu kuma ya dinga tunanin wai shin da na fito daga gida a gurin wani da na zanna nayi alwala ko bin yi alwala ba amma dai yana da yakinin tabbas fitowar shi daga gida ko ya fito daga ban daki ne ya aje sani kenan ya fito daga gida to yanzu inda yake ta baba da yazo shi fada kafin ya zo shi nan yayi alwala ko bai alwala ba to yanzu shi ma ko yana da alwalal alwalansa ta warware wannan kokonto da yayi saboda ibadar sallah ba a yin ta da abin da kake da shakka a kai bara'atu dhimma abin da yake kanka na wajibi to baya sabka sai da abin da kake da yakini akan shi yanzu idan kana ta babar niwa na jika goma ce yake bi na ko jika tara ce ko 11 ce to abin da zaka yi ka fita daga haƙƙin sa in ka je ka tambaye shi niwa na nawa ce kake bi na tara ce ni ko goma ko 11 da ce wallahi na mance wani to abin da zaka yi ka kubuta shine ka bashi jika nawa
11
ka bashi jika 11 saboda in ka bashi jika 10 kana ta babar anya ba 11 baje ba ya biyo ka bashi jika sai dai in zaka nemi ya halitta maka kace to wane ba zauna ni ba ni ba kai ba kai ba tunda dai cikin sabanin uku ne jika 9 ce kake bi na ko 10 ko 11 zan baka jika 10 kawai in jika 9 ce na yahi maka jikar in jika 11 ce kai ma ka yahi min jikar in kuma jika 10 ce shikenan sai dai in wannan zaka mishi to amma yanzu kaga da ke aiki na Allah baka da tabbas akan wannan alwala taka wanda kake shakka akan ta to shi kuma al-yaqinu la yazulu bi shakki dan abin da kake da tabbas akan shi baya kawarwa saboda abin da kake da shakku akan shi mun gane da kyau na'am aw fil hadathi ko kuma inda mutun yayi kokonto cikin samuwar kari to shi kuma anan tayaqqana tahara yana da yaqini lokacin da zai fito daga gida yayi alwala alwala da yayi ita ce karshen aikin sa a cikin gidan shi yana gama alwala ma ce to ƴan uwa sai an ji muku sai ina dawo to da ya fito yanzu ya zauna a cikin majalisa yake ta babar shin yayi tusa ko bai yi ba shin barcin nan da yayi barci ne mai tsawo ko ba barci bane mai tsawo alwalarsa ta warware ko kuma tana nan to in saboda sallah dai wajibi ce a kai shi kuma ana so kafin ya zamanto mutun yayi sallah wajibi ne sai ya alwala ko to bara'atu dhimma kubutar da abin da yake wuyanka baya sabka sai da abin da kake da yakini akan shi tunda alwalan nan taka ka fara kai kawo akan ta to matukar dai cewa ba mutun bane wanda kokonto ya aure shi sai kai alwala 10 baka taba samun irin wannan ta babar ba a tattare da kai to shikenan yanzu tunda ka samu wannan ta babar akwai dalilin cewa lalle alwala ta ga ta warware makahu yace in ban rami me yace sanda ko bege tsada me ka da can rami to in dai har kokonto ya fara darsuwa a cikin zuciyarka na alwalarka tana nan ko ba ta nan to yanda zaka yi shine ka sake yin wata alwala dan kai sallar ka alsi baka da matsala amma in ya zabanto mutumin da kokonto ya aure shi sai ya alwalar ma amma shedan ya zo shi ya tarkita mai da safi to wannan shi ba zai da safi da wannan ba kawai in ya alwala shi kawai ya rabu da shedan ya ce ibadar sa shine ma yake alaihi salatu wassalamu da aka kawo kukan irin wannan mutumin annahu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullah ibn zaid wanda mun karanta shi cikin littafin umratul ahkam haka ne ko na'am aw fi sabiq minhuma ko kuma inda mutun yayi kokonto cikin wanda yayi gabaci daga cikin su wanne ne yayi rigaye daga cikin su yana da yakinin yana da alwala kuma yana da yakinin ya shiga bandaki amma kuma yanzu ya banta wanne ne yayi da farko kuma dukan su a cikin gida ne irin mutun ne wanda ko cikin shi hakunci shi dai yana da yakinin yayi alwala kuma yana da yakinin ya shiga bandaki to yanzu ta babar da yake wanne ne yayi kafin daya sai da ya shiga bandaki ne ya huto yayi alwala ko ku a bayan yayi alwala ya shigo daki ne cikin nashi ya kada ya tafi ya shiga bandaki da ya huto kuma bai sake wata alwala ba yanzu kaga shi ma dai bainal kausaini ne imma alwallar ita ce a sama imma shiga ban ɗakin da yi alwallarsa ta kare shine a sama to sai ya sake alwalla saboda yaje shi yayi ibada da alwalar da yake da tabbas akan ta ba shi da matsala akai. Na'am.
Asali
malam yastankihu shakk. Malam yace matukar dai kokonto bai aure shi ba. Amma in ya zamanto mutum kokonto ya aure shi, wayannan abubuwan din da ma ba irin nasa bane. Duk wanda ya zamanto kokonto ya aure shi da kowane lokaci shedan yana rikita mai lissafi. Sai ya gama lissafin shi ya ce jika 10 ne, shedan ya ce a jika 8 ne. In ya zo sheda ya ce 8 ne, shedan ya ce 11 ce. To kaga wannan ba zai lissafi ba. Inda yana da alwalal ya ce kai alwala gare shi, ya ce baka da alwala. Ya ce to ban da alwala, shedan ya ce kana da alwala. To irin wannan ba zai lissafi ba da shi. Kawai inda ya yi alwalar shi ko so ya tafi ya buga sallar shi. Kuma ya dinga addu'a Allah ta'ala ya cire mai wannan matsala din. Kuma zaka sarihul iman kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada. Na'am.
Athalithu al-harathu wa huwa ma kharaja min ahadi sabilaini ala wajhi sihhati wal i'tiyad.
Athalith sababi na uku daga cikin sabubba waɗanda suke warwarewa alwala, al-hadath shine kari, shine na uku daga cikin abubuwan da suke warware alwala. Hadath, al-hadath wato imma ya zamanto hadathi bawali shine ce wa huwa ma kharaja min ahadi sabilain, wato shine abin da ya fito daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu, daga ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu, hanya ta gaba ko hanya ta baya, addubra ko alqubla, ala wajhi sihha wal i'tiyad, wato akan fuska wanda take ta lafiya da kuma al'ada, wato ya fito fitowa wanda take ta al'ada ba ta rashin lafiya ba, kuma fitowa wanda take ta lafiya ba ta rashin lafiya ba. Al'adance dan mutun yayi bawli, wannan abu ne wanda yake sananne a al'ada, ba shi da matsala. Amma yanzu mutun a ce ya fitar da tsakuwa daga cikin kafarci ta azzakari, wannan abu ne wanda yake ba al'adance ba. To idan tsakuwa ta fito daga kafar azzakari na mutum, wannan alwallarsa ba ta warwarewa saboda fitar da tsakuwa, wannan laysa alawajihi al-i'tiyad, saboda wannan annadir ne. To annadir shi kuma la hukuma lahu, ba za a ce mai alwallar ta warware saboda fitowar tsakuwa ba. Amma bawali, mazi, wadi, waɗannan dukkaninsu suna warware alwallar. Iska, bayan gari, dukkaninsu suna warware alwallar. Amma in ya zamanto ba ala wajihin siha ba ne, zamanto mutumin da yake da kwai yawan yau-yau ɗin fitsari, mutumin da Allah ta'ala ya jarrabe shi da tasalsuli na bawli, ba wai akan lafiya ba ne, kawai yana tsaye ma kawai sai ya ji wandon shi a jiki, kaga wannan alwalarsa ba ta warware ba. Illa zamal aksara, in dai yawancin lokutansa awa 24 da muke da kwai, awa 13 ko 14 kawai yana zo mishi kawai ratatata. To yanzu wannan shi ba shi da matsala, in yi alwala kawai, in dai wannan matsalar ta bawli ce ba ta karya mai alwala, saboda wannan matsalar da yake tattare da ita ta rashin lafiya ba shi da matsala da ita, Allah subhanahu wa ta'ala mai rangumi a kanta. Mun gane da kyau.
Yau zai mishi sadaka.
Na'am.
Ba za a mishi sadaka ba.
To in ya zamanto ya fi kowa sani, shi ne malamin unguwa, babu laifi a bi shi sallah. In dai har matsalar tashi ba shi ba ne ya janyo wa kai shi. Idan abin da Allah ta'ala ne ya dora wa mutum, baya hanawa mutum ya zamanto limami. Yana abin da ya shafi limami, in ya zamanto makaho ne, amma ya fi kowa ilimi, babu laifi ya zamanto makaho, saboda ba shi ya janya wa kan shi ba. Irin limami ya zamanto ɗan gaban fatiya ne, ya zamanto ya fi kowa karatu a ungul, babu laifi ya zamanto limami. Shi dai irin alfasu bi jari hatihi, lalatacce, wanda kuma irin mashayin giya, irin mai modi, irin mazinaci da sauransu, wannan wanda abu ne wanda yake da Allah ta'ala jarrabe shi da shi, ba abu ne wanda yake muku ukubahu, ba abu ne mai kyau. To sai ta addu'a Allah ta'ala ya shiryar da shi, amma inda dama ba zai wa mutane liminci ba shi irin wa'innan mutane ko mun karatun shi, saboda baya aiki da abin da yake karantawa. Na'am. To amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa mai tasalsuli na bawdi, in dai har akwai wani wanda yake ƙasa da shi a ilimi, in dai wancan ɗin ya iya sallah, to a saka shi a matsayin shine limamin ne lafiyayyu yafi a ce mara lafiya shine limamin lafiyayyu kware amma babu laifi dan ya zaman to limami
na'am arabiyu al-asbab wa hiya thalathatun al-awwal lamsu man tujadu al-ladhdhatu bi lamsihi ila 'adati ka zawjati wal amati in qasada al-ladhdhata wa wajadaha
awla to shikenan arabi na hudu daga cikin abubuwan da suke warwarewa alwalla ina al-asbabu sabubban da suke warware alwalla wannan wanda su sababi ne ba su bane suke warware alwallan kansa amma suna zamantowa sababi ne na warware alwalla saboda ta dalilin wannan mazi zai iya fituwa zai iya fitar da iska da sauransu yace wahiyat thalathatun to sabubba na warware alwalla su guda uku ne al-awwal sababi na farko lamsu man tujadu ladzatu bi lamsihi fil ada shafar wanda ake iya samun jin dadi da shafar sa a al'adance ta zauja kamar macen aure wal amati da baiwa idan ya zama to mutun yana da alwala ya shafi matar shi kaga al'adance bawon Allah mai hankali mai nutsuwa sha'awar shi za ta iya tashi idan ya shafi matar shi ko ya shafi baiwar shi amma yanzu mutumin da yake da hankali da nutsuwa da kamala dan ya shafi mahaifiyar shi sha'awar shi za ta tashi dan ya gaisa da diyar shi sha'awar shi za ta tashi to wanda ya zama to a al'adance idan aka shafe ta za a ji dadi da shafar ta wannan shine yake warware alwala shi ma saboda sababi ne wanda zai iya yiwa ta dalilin haka mutun ya fitar da matsi sai ya zama to alwalar sa ta warware amma wanda al'adance idan mutun ya shafe ta ba ma wani sha'awar da za ta tashi da sauransu wannan sai da irin waɗanda suke alfusaku wanda za ka ga cewa su da iyayensu ma za su iya lalata ko da iyayensu za su iya lalata ko da kanninsu za su iya lalata to waɗannan su kuma ai shawazi ne na'am shi ma kuma in qasada al-ladza idan yayi nufin jin dadi
na'am
idan da niyyar jin dadi ya shafi wannan wanda za a iya samu jin dadi da shafar ta amma in ya zama to yanzu ya shigo gida matar shi ba ta da lafiya kaga tana karkarwa ya dan shafe ta yaji jikin nata zafin yanda yake kaga wannan ba da niyyar jin dadi bane ko ya zama to mutun ya dawo daga bulaguro saboda an kunbi ba hadu ba shi ya kunbi bai ga matar shi ba ita bata gaishi ba yana shigowa gida ta tare shi suka hada jiki saboda da shafaka war rahama ne shi ba babu laifi alwala ba ta warwarewa mun gane da kyau yawa shine yace in qasada ladza idan yayi nufin jin dadi wa wajada ha kuma ya samu jin dadi lokacin yayi alwala zai fito da gida ya ga matar shi ta buga kwalliya ya hada kai zai fito da suka ido hudu da yata da tsadin mishi wani marmare kadan gabaki daya sai ta dauke mishi kufiyar sai ta yi mai kufiyar sai ji shi kaman ba a duniya ba yake shi ba a aljanna ba shi ba a duniya ba bakana baina zalika qawama
na'am
sai gidan da ya taba ta gabaki daya kuma sai ya fadi to alwala ta warware amla aula ko aula ko kuma bai samu bajin dadi ma'ana in qasada ladza wa lam yajid hakina yayi nufin jin dadin kuma bai samu jin dadin to innamal a'malu bin niyyati yayi nufin jin dadin yayi alwallan shi ya tashi zai tafi masallaci kenan ita kuma ta buga kulliya kenan yana waiwaiwa da ya kallace ta da dan maramara mai ido sai ji gabaki dayan shi ma fi jannatin duniya yake yana cikin aljannar duniya kenan zai taba ta kawai ji habada la kai alwallan zaka zo ka taba ni da ta haka ji wannan kawai shi dan wurce cikin da ke kawai ta daga mutu ga uska ta daje kuma gashi ba za mu jin dadi yanzu kuma matsala ta samu to alwala ta warware mun gane da kyau saboda innamal a'malu binniyati to amma wannan fa idan ya fitar da mazi ko wani abu in bai fitar da mazi ba ai ba zai yi ba a ce kuma ta riba ta saburo riba bibiyu gashi ya bugi jikin shi kuma gashi ya bai saburo ya more shi an gane
to
zaman to ta ce mai to bari a dauko maka gidan gidan ta tautau kadan gungo za a gura ce wannan ya dan karti da madibi to kai ne kai daga daji na ruwanka kai alwala ka je ka zo daga masallacin bala to na'am
aw wajadaha min ghayri qasdin illa alqiblata fil fami fa innaha tanqudu mudlaban fala tura'a fiha alladha
aw wajadaha min ghayri qasdin ko kuma inda ya samu jin dadin ba tare da yayin nufin zai samu jin dadin ba bai ba niyyar jin dadi yayi alwala shi kawai zai fito amma cikin dare ne da asuba da ya tashi zai fito ashe ita kuma tana bayan shi kawai da ta rukunkume shi kawai sai jin ris a jikin shi bai ba niyyar jin dadi amma kawai sai ji jibi ya kariyo mishi ya jin dadi ya kariyo mishi shi ma dai alwala ta warware saboda wannan samun jin dadin da yayi ya bambatar mai da alwala ta shi ya shekar mai ita da ita yace illal qublata fil fami face dai bizu a baki tsotsa a baki wannan fa inna ha tanqudu mutlaqan haqiqa tana warwarewa alwala mutlaqan sake ba kaidi ma'ana wanda yayi wannan tsotsa yayi wa matar shi kiss yayi niyyar yi mata dan ya ji dadi ya samu jin dadi ko bai samu jin dadi ba wannan fala tura'a fiha ladza ba a kiyayewa jin dadi a cikin sha a cikin wato bizu in dai an yi bizu an hada baki da baki go to wannan ba a kiyayewa shin an ji dadi a ciki ko ba a ji dadi ba da yaje mata kissa shi ya mance ashe mata ne warin bakin shi ya mata ko ne duk gumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma dai amayyayi sai dai a kokanci gaba matan naji bi ne dai warin baki take dai ko mai aswaki ce to sai manta ashe daren mai warin bakin ci ko sai dai mata yaje wani irin gumusta kuma daga karshe sai dai gobe kala kara na'am
wa qawluna lamsu man tujadu lazzatu bi lamsihi adatan ihtirazan mimman la tujadu lazzatu bi lamsihi adatan fa innaha la tanqudu ka saghirati allati la tushtaha wal mahrami kal ummi wal binti wal ukhti
malan yace wa qawluna lamsu man tujadu lazzatu bi lamsihi fadar mu da muka ce shafar wanda ake iya samun jin dadi da shafar sa adatan ga al'ada ihtirazan to wannan tsaruwa ne min mallatu jadul ladzatu bi lamsihi adatan ga wanda ba a iya samun jin dadi saboda an shafe ta ko an shafe shi adatan ga al'ada fa inna halatan qubu haqiqa alwala ba ta warwarewa saboda mutun ya shafi matar da a al'ada ba a jin dadi saboda an shafe ta ce kasagiratil lati la tushtaha kamar yarinya el karama wanda bata kai haddin da za a yi marmarin ta ba irin yarinya el karama ko da ba diyar sa ba ce yarinya ai shekara 3 shekara 4 ya ganta ya dauke ta wanda ba za ta ba kai zaka je masallacin ne ka dauki wannan yarinya ka dauki mace halka hada jiki da ita to a rulluka ta warware ba za a mai ba wannan mun gane da kyau as-sagiratu allati la tushtaha malamai suka ce irin ƴar shekara 2 ƴar shekara 3 ƴar shekara 4 ƴar shekara 5 ƴar shekara 6 ba za ta iya shiga ciki to wannan kaga mutumin da yake da kwai imani a zuciyar shi yarinya ƴar shekara 6 dai dan ya dauke ta ba zai sa wani abu a cikin zuciyar shi
na'am
amma wanda ya zamanto zuciyar shi a kekashe take ko ƴar shekara 2 ko ƴar shekara 5 za ka gani wani in ya je shi ma wani gurin za a ce mishi sai yayi amfani da mace yarinyar da ba ta wuce shekara 2 ko shekara 3 ba amma duk da haka kuma saboda shi bukata yake so ta biya kaga ya nema ya lalata diyar mutane to wadannan su ba a yin lissafi da su bawan Allah musulmi na gari wanda yarinyar da bata wuce shekara 6 ba bata kai shekarun da ya kamata a ce an yi marmarin ta ba to dan haka dan ya taba ta wannan alwalarsa tana nan bata warware ba wal mahram da kuma du maharramarsa kaga du maharrama idan bawan Allah musulmi mai hankali ko ya zauna akan cinyar zuma harramar sa mace baya iya tunanin cewa sha'awar shi za ta tashi kal ummi kamar mahaifiya kaga mahaifiya yanzu din yanda mutun ya kai a shekaru in ya zo shi mahaifiyar shi ce kuma ya san alhurmar da take da kai a wajen shi duk wani abu wanda yake na fitina ba zai iya sakawa ba a cikin zuciyar shi dan ya taba ta dan haka alwallarsa ba ta warwarewa wal binti haka nan diyarsa ta tsatsu diyar shi ta tsatsu ana ake nufi ko diyar kanansa ko diyar yayansa wanda suke matsayin diya a gare shi to wannan shi ma in dai uba ne na kirki na gari ba uba na tasha ba kaga yanzu dan sun gaisa da diyar shi ko diyar shi ta zo ta rungume shi kaga ba zai sa wani abu a cikin ran shi ba wanda har zai bayar da cewa sha'awar shi ta tashi wal ukhti kamar yar uwa yar uwa ana abinda ake nufi kar mu saki abin a fili karara da yawa yar uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko yar uwa wanda take uba ɗaya ko yar uwa wanda take uba ɗaya amma irin yar uwa wanda mu anan zamu ga cewa a ce da babanta da babana uwa ɗaya uba ɗaya to wannan ita da babanta da babana uwa ɗaya uba ɗaya wannan ai matan shi ce zai iya aurenta a addini na musulunci to wannan addini na musulunci ba wai su hada jiki ba ko kadaitaka da shi da ita bai ba su damar su yi ba ballantana har ya zamanto sun hada jiki da shi da ita ko yar uwar da za a ce da mamata da mamata uwa ɗaya uba ɗaya har in ka je gidanta in mijinta ya hana ka shiga har ka raka hawa ku yi rikici da shi eh dan ka zance shi yar uwar ta raje gidanta za zai hana ni ba kamar karanci musulunci ba yawwa ba kamar karanci musulunci ba yar uwar da addini na musulunci yake magana akai ita ce yar uwar da ya zamanto ba aure tsakankanin kai da ita ita ce yake magana akai amma yar uwa wanda wanda muke ta itlaqin su akan yan uwan mu ne wannan ai kakatta da ta saki mama kakata ta amsa ba wai babanka da babanta bane ma can kaka ne aka ce to in ka je gidanta kuma ba ruwanka da mijinta wataƙila ma in yi shigo ya tarro ka a zaune a kujera kai ba za ka tashi ba ka gaida shi so ka ce wai shi ya gaida ka a matsayin kai da ka auri kanwa shari'ar ka kanwa ta ce wai alma kanwa ta ce a gidan shi ba irin wannan ake magana ba wannan kuna hada jiki da ita ko kuwa gaisa da ita da sauransu alwallika ta warware ba ba ka damar wannan
ko ba ka bani yin dadi
to malamin shi wannan dama abinda addini na musulunci bai yadda da shi bane
na'am
abinda yake haramu wannan ma yake alaihi salatu wassalam wannan da yake cikin littafin al-mujammu tabarani za Allah ya ce la an yubana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid خير له من ان يمس امراه لا تحل له حديث ماجد ابن يسار ce lalle wallahi a soki kan dayan ku da allura ta bakin karhi ta taku da kyau yafi alheri a gare shi sama da ya gama ya hada jiki ko ya gaisa da matar da bata halitta a gare shi ba duk matar da ya zamanto ba zu muharramal ka bace to ka taba ta dama wannan matsala ne balantana hal aje kai kai da niyyar jin dadi ko ba da niyyar jin dadi ba dama da irin wannan abubuwan ne za a yi su ma dama mutum ya ce ba da niyyar jin dadi bai ba kanwa ba wanda take ta uwa ɗaya uba ɗaya ko ta uba ɗaya ko ta uwa ɗaya ta
cancanta take gowa idan da ana gama taro sai ga wasu mata ko da bariki ana mai bukatar kauna hannu ko abin
da ta kauna ayyan bariki ne al'ada ce ta turawa dika abin da ya shafi al'ada ta turawa kuma addini na musulunci ai ya umarni a gare mu watsar da su saboda wanda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim ba wai wayewa bace mace ta zo ta cikin maza ta yi shiga ta maza a gaggaisa da ita wannan shine gidadancin iya gidadancin kenan mace ta mai da kanta na miji shi ma namiji wanda yake hoti ho wanda ba shi da kishi ya zo da diyar shi ko da matar shi ko da yayar shi ko da mahaifiyar shi ayi ta gaisawa halaraka kotuna dadi yake ji shi ma ayi ta tabawa da sauransu da abokan shi wannan hoti hodin miji kenan wanda bai ma san ba abin da yake na'am
athani masu zakari nafsihi al-mustasiri bi ba'dini kafihi aw janbihi aw bi ba'dini al-asabi'i aw bi janbiha min ghayri ha'ilin 'amdan aw sahawa lil tadza amla massahu min al-kamarati aw ghayriha
shikenan athani na biyu daga cikin sabubba wadanda suke warwarewa alwalla masu zakari nafsihi, wato inda mutum ya shafi azzakarin shi na kanshi. Al-muttasili, wanda yake sada da jikin shi, ba wanda yake cire ba. Idan ya zamanto mutum ya shafi azzakari na wani, alwalarsa ba ta warware saboda ya shafi azzakarin wani, ba kaga bai dace ba, sai dai larura ce. Sannan kuma al-muttasil, inda za a kaddara cewa an shaɓe mai azzakari ya ganshi a yadda a jina shi, ya ɗauka ya rike shi, alwalar shi ba ta warware, da ya ta ce la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yawwara, bi baɗi ne kafihi, ya shafi wannan azzakarin nashi da cikin tafin hannunsa, au janbihi, ko gefen tafin hannunsa, nan kenan. Amma ya shafe shi da cikin tafin hannu nan shi ne baɗin kaf, amma ya zamanto janbi, nan kenan gefensa. Mun gane da kyau? Au bi baɗin al-asabi'i, ko kuma ya shafi azzakarin nashi da cikin yatsotsinsa, nan kenan. Nan shine cikin yatsotsinsa. Au bi janbiha, ko kuma da gefensu, shine nan. Ya shafi azzakarin nashi da nan. Ko nan, ko nan, ko nan, ko nan. Duk inda ya shafi azzakarin shi, alwallarsa ta warware. Min ghairi ha'ilin, sannan kuma ya zamanto ya shafi wannan azzakarin nashi min ghairi ha'ilin, ba tare da karan komai ba. Babu komai a jikin shi, kawai zindir ya shafi azzakarin shi. To na alwallarsa ta warware. Amdan, da gangam ne ya shafi azzakarin nashi kawai saboda yayi wasa ne da shi, au sahawan, ko kuma akan rafkanuwa ne. Tabkana ce wani daɗi ne ya zo mishi kawai hali ya taɓa azzakarin nashi. To dai alwala ta warware. Iltazza amla, ya ji daɗi lokacin da ya shafi azzakarin nashi, ko ku a'a bai ji daɗi ba. In dai hali ya shafi azzakarin shi, to alwala ta warware. To wannan saboda haɗa hadisan nan da muka karanta na Talq ibn Ali da Busra bintu Safwan, Allah ta'ala ya kare yadda da su, wanda duka mun karanta su cikin littafin Bulughul Maram. Hadithin Talq ibn Ali, Ali ibn al-Madini, daya daga cikin manyan malaman hadisi, yace shine mafi inganci a wajensa. Hadithin na na Busra, al-Imam al-Bukhari Jabal al-Hifz, shi ma yace wannan shine mafi inganci a wajensa. Mun gane da kyau? To kuma sai ya zamanto mun haɗa tsakankaninsu, in ka shafe shi ba tare da karo ba, to hadithin Busra shi yake magana a kai. In ka shafe shi da karo, hadithin Talq shi yake magana a kai. Na'am. Massahu min al-kamrati aw ghayriha, wato ya shafi azzakarin nashi da kan azzakarin ya kama ya shafa, ko ku a'a daga wani kan ya shafa. In dai azzakarin ne ya shafa, ko alwallarsa ta warware. Na'am.
Wala yantaqidu bi masihi min fawqi ha'ilin walau kana khafifan.
Wala yantaqidu, alwalla ba ta warwarewa bi masihi saboda mutun ya shafi azzakarin shi, min fawqi ha'ilin, daga saman karo. Walau kana khafifan, koda karan sharshara ne, koda shata ne ba ya da kabri, koda wando ne dan ciki. In dai ta saman shi ne mutum ya shafa, to alwallarsa ba ta warware ba, tana nan. Amma in ya zamanto ya shafe shi dandar shi, wannan shi ne inda alwallarsa take warwarewa. Na'am.
Wala bi qahqahatin fi salati.
Na'am.
Wala bi masimra'atin farjaha 'ala al-madhhabi wa qila yanqudu mutlaqan wa qila yanqudu in qabdat 'alayhi aw alqafat ay adkhalat yadaha bayna shafaraiha.
Shikenan. Wala bil qahqahati, hakanan kuma alwalla ba ta warwarewa saboda mutun ya ƙyaƙyata da dariya a cikin sallah. Idan mutun yana cikin sallah ya kirkire da dariya kakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkakkak Abu Hanifa suka ce hal alullata warware dan ba wanda yake dariya a cikin sallar shi illa mutala'ibun bidini sai ma mai wasa da addini kace to hal alwallata warware dan me zai zo ya kyakyata da dariya a cikin sallar dariya kyakyata ta kyakkyakkyakkyakkyakkyakkyak din nan mutun ya zama to gabaki daya guri ya dauka mazala baya yin irin wannan koda ba a cikin sallar ba ko a wajen sallar baya yin irin wannan ma kana dhihkuhu illa tabassuman an gane ku ma yake dariyarsa kawai murmushi ne to amma kai kuma kekkekeje a cikin masallaci har lasabika ake ji a cikin lasabika ake jin dariyar ka suka ce to alwala ma ta warware ba wai sallar ba hal alwala ta warware to amma dan ce mafi inganci tsatsatawa da dariya ba ta sawa alwala ta warware shi yasa ya ce wala bil qahqati baya daga cikin abubuwan da suke warware ya alwala tsatsata dariya tana bata dai sallah amma dai bata warware ya alwala wala bi masimra'atin farjaha alal madhhab sannan kuma haka nan alwala bata warwarewa saboda mace ta shafi farjinta akan magana wanda take sananniya a cikin mazhabar al-Imam Malik wato a mazhabar al-Imam Malik akwai maganganu akan idan mace ta shafi farjinta shin alwallata ta warware ko bata warware ba to in dai shafar shi ne tai magana ta farko shine alwallata bata warware ba alwallata tana nan dai kenan wakila aka ce waɗansu daga cikin malaman malikiyya suka ce yanqudu mutlaqan alwalla tana warwarewa ga mace in ya zamanto ta shafi farjinta saboda annisa'u shaqa'iqur rijal duk abinda aka ce wannan yana warwarewa alwalla ga namiji to ga mace ma yana warware mata alwalla sai in abinda ya zamanto an samu wani nasi wanda yake bance mace mun gane da kyau tunda azzakari ne namiji idan ya taba alwallarsa ta warware ko to me mace azzakari ga ya mace shine farjinta to dan haka ita ma idan ta taba farjinta alwallarta ta warware mun gane da kyau wannan ita ce magana ta biyu magana ta farko la yanqudu alwalla ba ta warwarewa saboda mace ta shafi farjinta magana ta biyu alwalla tana warwarewa mun gane da kyau sun saboda abinda suka kalla shine iya da namiji da mace duk inda doka ta ce kaza to ta shafi namiji musulmi ta shafi mace sai in an samu wani dalili kuma a gefe wanda ya ware mace daga cikin wannan doka din wakila magana ta uku suka ce eh yanqudu alwalla tana warwarewa amma in qababat alaihi idan mace ta yi damka akan farjinta ta damke shi ba shafar shi bane tai in shafa ne tai suka ce baya warware alwalla shafar shi ba ta warware alwalla suka ce in dai damka ne ta mishi to wannan shine alwallarta take warwarewa aw alqafat ko kuma ta shigar da hannunta tsakankanin tozan farjinta guda biyu to wannan shi ma alwallarta ta warware ai adkhalat yadaha ta shigar da hannunta baina shafarayha tsakankanin tozunan farjinta guda biyu to wannan ita ma alwallarta ta warware na'am
wala yanqabu in masat zahirahu wala yamassu duburi wala al-unfi wala bi al-aabi min ghayri al-ladhati wala bi al-ladhati bin nadari min ghayri madin wala bi tafakkuri ma al-ladhati fi qalbihi min ghayri in'aid
wala yantaqibu amma suka ce alwallata bata warwarewa in masat zahirahu idan bayan farjin nata ne ta shafa in dai shafar shi ne sai alwallata bata warwarewa wala bi massi dubur haka nan alwalla bata warwarewa saboda mutun ya shafi addubura shi shafa addubura baya daya daga cikin wato abubuwan da suke warwarewa alwalla wala lunsayni haka nan diyanyansa inda mutun ya shafi diyan kayansa alwallar shi bata warware ba amma in ya taba azzakarin shikenan alwalla ta warware wala bil in'az min ghairi ladhatin haka nan alwalla bata warwarewa saboda alƙalamin mutun ya meke min ghairi ladhatin ba tare da jin dadi ba kawai shi ma bai san ba jera ba dalili kawai ga azzakarin shi ya meke to alwallarsa tana nan bata warware ba wala bil ladhati bin nazari min ghairi madin haka nan kuma alwalla bata warwarewa saboda jin dadi da mutun ya samu a cikin zuciyar shi bin nazari ta hanyar kallon matarsa ya sa ta gaba a cikin gida yana kallanta kawai sai yake jin dadi min ghairi madin ba tare da ya fitar da madi ba in dai kallo ne ya kwara mata ido yana kallanta irin yanda samari suke yi ya suro wata yarin shi a salula ya tsaya yana kallo kwar kuma yana karanta Qur'ani da ko ku firbe yayi to shi wa da wannan alwala ba ta warware wala bi tafakkuri ma'al ladhati fi qalbihi hakanan kuma alwala bata warwarewa inda mutun ya zaman to yana tunani da dare ya kwanta da iyalinsa ya ji dadin kwancin da yake da ita kenan kuma da rana kawai bayan an yi sallar azhur kawai zauna yake tunanin wannan kwancin kai Allahu akbar to yake tunani amma kuma ma'allazza tare da jin dadi a cikin zuciyar shi min ghairi in'azin ba tare da mekewar alƙalami ba ballantana hale fitar da mabi to wannan shi ma alwala tana nan ba ta warware ba na'am
farani al'awwal alqarqaratu shadida tujibu wudu'a
to shikenan far'an sai kuma reshashshika guda biyu wanda malam zai tattauna akan su al-awwal al-far'u al-awwal reshe na farko alqarqaratu shadidatu tujibu wudu'a kadawa ciki wanda take mai tsanani lugugu din nan hadiri na ciki tujibu wudu'a tana wajibta alwala yana warware alwala to amma wannan magana ce mai rauni ina ga idan muka shiga cikin sharhin ma zai za mu ga cewa ya ce haza bai ko haza bai fa wannan magana ce wanda take mai rauni a malikiya in ya zaman to mutum ko ya sha hura mai tsami ya zaman to kawai ta rikita mai ciki kururu kururu daga anjima ka je na kururu wannan ba ta warware alwala matukar ba wani abu da ya fito daga dubararsa ko to alwalarsa ba ta warware ba na'am
asani wala fil kitabi in sallahu wa huwa yudafi'u al hadith a'ada abadan wa qala al ashyaqu in mana'ahu dhalika min tamam al fara'idi a'ada abadan wa in mana'ahu min tamam al sunani a'ada fil waqti wa in mana'ahu min tamam al fada'i fala i'adata alayhi
asani wato reshe na biyu qala fil kitab wato al-imam malik ya fada a cikin littafin al-mudawwaratul kubra yace in sallahu huwa yudafi'ul hadath wato idan musulmi yayi sallahu huwa yudafi'ul hadatha al-hali yana mai tunkudewa kari a jikinsa yana cikin sallah amma kuma bauli yana matso shi ik shi ma ya maida shi bayan gari ya matso shi amma kawai saboda so yake yana gama sallar ko azkaru bai ba zai tashi ba sai ya je shiga ban daki yace a'ada abadan ya sake sallar na hal abada ba tai ba duk wanda ya zamanto zai tafi masallaci to ya tabbatar da cewa baya jin bauli ya tabbatar da cewa baya jin bayan gari amma in ya zamanto ya ce to ba zan yi sallar nan tunda dama ai malam wani ne mi da yawa ne za mu minti uku ko hudu a kare sallar dan minti uku kuna iya jurewa in na je na zo saboda sanhin nan da ake bana so in sake zuba a jikina ruwa sai gobe to in dai har yayi haka wa huwa yudafi'ul hadatha alhali yana mai tunkudewa kari shi ya tunkudo shi ma ya tunkude shi to a'ada abadan ya sake sallar har abada wannan al-imam malik ya kafa hujja da fadar ma'aiki da yace la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathan hadithan aisha radiyallahu anha wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim na'am wa qala al-ashyakh dattijawa manyan mutane na mazhabar al-imam malik suka ce to wannan magana ta al-imam malik tana buƙatar a yi mata sharhi dan daliban ilimi su gane suka ce in mana'ahu zalika min tamamil fara'id dan wannan tunkudewa kari din da yake shi ma kari yana tunkude yana tunkudo mishi idan zai hana shi min tamamil fara'id daga cika farillai in ya zaman to bawulin nan da yake ji ko bayan garin nan da yake ji in yayi ruku'u daidai wata kila zai fito yanda abun ba zai fito ba haka na a karatun fata inda al maghdubi alaihim waladdallin qul walla to inda ba zai iya sashi ba ba zai iya nutsuwar da zai karanta fatiha daidai ba ba zai iya samun nutsuwar da zai yi ruku'u daidai ba ba zai iya yin ba zai iya samun damar da zai dago daga ruku'u ya tsaya dangalgal kafin ya tafi ya yi sujada wannan abin da yake tattare da shi na bawuli ko bayan gari zai hana shi cika waɗannan abubuwan to a'ada abada ya sake sallar hal abada saboda duk wanda ya salla huwa haqinun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to baya ga sallah mun gane da kyau حتى يتخفف وإن منعه من تمام السنن فإذا يدمنتو ونا أبن ديكي فاما دشي بولن نن ديكي جي كوبا ينجري ديكي جي دي حنا شيني تيك السنوني أما دي فرلا كوة تيداتي دي ركوء دنگلغل أما سيدي إلن جماوة ديكي أدهن أتكر ركوء بذي إيا جماوة إندا أتكر ركوء yana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir lana yiso bakwai to wannan gamin zai yiso dai ko su bi ko su uku zai hana shi cika sunna ne inda a cikin salal azhur bayan ya karanta fatiha yana karanta irin su suratul mursalati ce ko yana karanta amma ya tasaluna to in sai zaman to yanzu ya dauki ko suratul falaq ko ya dauki suratul ikhlas ya karanta a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ma mai tata to wannan a adadin lokaci sai ya sake sallar a cikin lokaci mustahabi ne bayan ya gama sallah din ya je ya biya bukatar shi hankali kwance a nitsa ya zo ya dawo ya sake ta irin yanda ya saba yi a cikin al'ada mustahabi ne amma yace ba zai sake ta ba ta huce kenan zauna lafiya sallar shi ta yi wa in mana'ahu min tamamil fada'il idan ya zamanto wannan bauli da yake ji ba zai hana shi ba zawwa da farallai kam ba zai hana shi ba zawwa da sunnoni kam to wannan fala i'adata alaihi zai hana shi ne zawwa da mustahabbai babu sake wa sallah akai shi to wannan lokacin koda mutum baya jin bayan gari baya jin bauli wani lokacin mustahabban baya iya zawwa da su dan sallan nan tamu da muke ta yanzu kai ka ce da ba mutum yana jin bayan gari ne ba ana Allahu akbar kai kanka tantance kai ruku'u ma tunda jalimin ya dawo in kawai waya in ma zaka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati min al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd yahqu ma qala al-'abdu kulluna laka 'abduna Allahumma la mani lima a'taita wa la mudilla lima manata wa la yanfudur jaddu minkal jaddu to na kafin ka tafi sujada an dago da ta daya da ta biyu an dago zuwa raka'a ta gaba mun gane da shi to amma irin waɗannan azkar mu ta ya da'i mu haddace su ina sai ana yin su ya zaman to in ka dago daga ruku sami Allahu liman rabbana wa lakal hamdu kafin ka hodi ma din da ya liman ya tafi to ina sunan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ko rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko wannan bil as-samawati wa bil ardi ko wace ta tabbata sunna
duk wannan duk wannan wanda kaza kasashe laraba da sana'a kiman
wai 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 malam ba kasashe laraba ba
na'am
a masallatai ma na wanda suke kokarin yin koyi da ma'aiki idan ana yi ba sai a kasashen Larabawa a kasashen Hausawa ma ya kasashen Hausawa ma ba su
kana kokarin yin su wanda ka kula da inda ka zana gaskiya masu bin da ɗan kalilan
ne to ba sai a kuri ba dama ai wa mai bin akatsaru billahi
na'am
ai akatsaru nasi da yawanci aka ce wa ma akatsaru nasi walau harasta
na'am
ba a ce bi kafiri ne sai a ce bi mu'mini ne
na'am
walakin akatsaru in kaji an ce akatsaru sai dai a ce maka yaji haruna
na'am
amma ba za a ce maka walakin akatsaru mu'min walakin katsiran minhum fasiqun
na'am
walau annana in kaji an ce katsirwa to dayawa daga cikin mutane to za ka ga abin da za a rufe din ba mai kyau bane
na'am
wa ma yu'minu akatsaruhum billahi illa wa hum mushrikun an gane ku duk inda kaga akatsarun nasi ba nan daidai take daidai kin take ba
na'am
kun gane da jawo daidai ana gane ta ne da yawan dalilai ba da yawan mutane ba zai iya yiwa in kai kana da kai aya kana da hadisi ko ina ce mu duka mun saba maka kai kai ne jama'a da
na'am
annabi ibrahim shi kadai ne amma Allah ya ce inna ibrahima kana ummata gane ta lillahi hanifa alhaqu ma wafaqa alhaqa mun gane da kyau aljama'atu ma wafaqal haqa walau kunta wahdaka
na'am
ba wai yawan mutane ba bayan mutane suke kai ba za ka kalla
na'am
me ya tabbata idan ya tabbata ana yi to duk wani abu inna lanasta'inu fi hifdhil hadisi bil amali bihi aka magabata ɗaya daga cikin magabata yake cewa in kana so ka haddace hadisi yin aiki da shi shi zai sa ka haddace shi yau ka ji wannan hadisi din ya gashi yanda ake cewa in aka dago daga ruku shikenan kai kokari tsawon sallar ka ta wannan yin gabaki dai in limamin ne kai ka tabbaka shi mil as-samawati ka dauka ko ka tafi da ita duka in aka dago sunna Allahu liman hamdu wa lahu al-hamdu ka kace mil as-samawati a hukuma kana kullu lalaka min Allah wa la ilaha illa Allah wala fa'udul jaddi min kalijadu wani ta zai sallace yake mai mai taiwa biyu ta ba ra huta wani tsari wallahi sallar ta shi wani taiwa biyu ce ba kai gaba ka fine na ga halin ruku uku ne to go ne muka tasbihi ba saboda mun ga gagare mu yayin aka kare wani tashin alkiyama ne za a yi ko wani abu kai ka ce wata gobara ce ta kama kun ana kare fa ba inda za a yi to waɗannan abubuwan ya kamata mu kula da su amfanin zuwa makaranta din shine a ga cewa lalle aikin ka ya sha bamban wanda baya zuwa makaranta amma ne menene amfanin zaka raka zuwa karaya karatu kana zuwa kana takoma Allah ka in aka zo Laraba da kai da wanda bai karatu ba ku zo ku zauna ku fara kallon masi menene amfanin ilimin ka in zai zama to kana ta zuwa makaranta amma ai aka zo gashi aiki ne na addini ya ce kaza ce kaza amma da kai da shi ku zauna ku fara kallon masi sai da Allah ku rabu da su da Allah wannan tsawaitawa sallata so na su suka sani in ma wani sabon addini za su kon san ku addini amma ka ce ka karanta iziya ka karanta risala ka karanta askari ka karanta ishmawi kai akhdari duk waɗannan da tafan ba wanda ya umarce ka da kai sallah da gaugawa kowanne ya umarce ka da kai sallah a lissi amma so kake kawai yau wani yana sallah a daddade ya ku yana dan jima kadan a cikin sallah to ya zama abokin adawar ka kai wani afatanun anta wallahi kada sa mutane su hasa sallah wallahi na dalili ne sallah ta ka la azar minti 8 kada ga yana cewa shi ya hasa zuwa ba masallacin wannan kuma wallahi in kuma ya tambaya zai ce ya karanta akhbari ya karanta ishmawi wanda kila ma zai ce zai iya karantar da kansu amma duk waɗannan abubuwan bai gani ba a cikin su to shi yasa irin waɗannan abubuwa mutun ya kula da kyau mustahabbi ba kowane lokaci bane zaka raka hammashe shi kada kokari kana zawwa da shi kada kokari kana zawwa da shi yau kayi aiki da wancan hadisi gobe kayi aiki da wancan jibi kayi aiki da wancan ko a wannan sallar kayi aiki da wannan a wata kayi aiki da wannan hatta azkaru ruku'i wa sujud mutanawiat kala kala ne yau kayi wannan gobe kayi wancan jibi kayi wancan hatta azkar wanda ake yi ba du'aul istiftah bayan an yi kabbara kafin a shiga sallah kala kala ce to ya za a yi mu haddace su duka shine sai da yau da gobe sallah a kullum biyar hu muke yi ba idan kai takbiratul ihram kafin ka fara karatu sai kai sallah biyar irin wannan to amma a ce ka kasa haddacewa du'aul istiftah guda daya ka gani ka ci baya mun gane da kyau na'am
الثالث زوال العقل بالإجماع أو الجنون أو السكر كان سكر بحرام أو حلال أو بنوم إن كبر وطال أو قصر
الثالث نأكو دقتكين سببا والأندسك والولي والولا كين زوال العقل بالإجماع بش ورحنك لي بالإجماع تهني رسومة إذا متن يدامن تهنك لنشيات في سبودا أم بنكش ya suma ko ne kan tsame shi da mali saboda dahin malin da ya fakau ya bugu da cikin kadanga a sheshi kuma ya yi mutuwar kusko ya suma to idan ya dawo cikin hayyacin shi sai ya sake alwala saboda a lokacin da yake cikin suman nan watakila zai iya fitar da bawul watakila zai iya yin tusa bai sani ba awli junun ko kuma inda ya zamanto hankalin shi ya kau saboda mangarewar aljanna in ya zamanto mutum ne mai farfadiya ya yi alwala zai tafi masallaci sai ya zamanto aljanni ya buge shi ya gama shi shurawar shi daga karshe da ya tashi sai a ce mai ya sake alwala watakila ma har kayan da ma yake jikinsa ya bata su da bawali ko wani abu sai ya sake su awi sukuri ko kuma inda ya zamanto mutum hankalin shi ya kau saboda ya gongozu da abin sha ya sha abin da yake sanya mayi ya gongo da yazo shi yake cewa ku kama mun sauran nan ga duk mutumin da zai ce a kama mun shi sauro kaga ai babu lafiya to in ya dawo cikin hayyaci ne sai ku ce sake alwala na'am kana sukuru bi haramin aw halalin wato duk ɗaya ne kana sukuru wato wannan maye din da yake yayi shi ne bi haramin saboda ya gongozu da shan abin sha wanda yake na haramu aw halalin ko kuma ya gunguzu ne da shan abin shan da Allah ta'ala ya halitta mai akwai abin da idan mutum ya sha in mai karamar kulluwa ne zai iya kada shi mun gane da kyau ni misali mu dauka irin nono akwai nonon da in yayi tsami wani in ya sha shi zai iya rikita shi zai yasa shi ya rage ganin wani hazahazo mun gane da cewa fitar daga cikin hayyacin sa to amma irin nonan da in ya zamanto in ka shashi zai fidda ka daga cikin hayyacin ka to kai a matsayin ka na wannan mutumin bai dace ka shashi ba saboda ma askara min ash-sharabi duk abin da zai sanya maye daga abubuwan sha da yawan shi da kadan kin shi duka haramu ne to duk abin da zai zaman to ya saka kagon guzu to bai dace ba ka shashi koda wani in ya shashi shi ba zai komai ba kura ce mai tsami yada ma ko mai dan dadi dadin ma in ka sha baka jin dadi to sai ka sha mai tsami to zaman to tariki ta kaga baki daya an ga kana tafiya kana cewa kanka a kasa yake kawahuwanka ne a sama rabi hankali ba zai faɗi haka nan ba mun gane ko irin mutun ya shashi wani shi kaga sholi in mutun ya shashi wani za ka gani cewa shi nan yake in ya dan kara wata leda ya dan suku ya gane yake halaka kowa shi ko yana da leda ta kare shi da ga wannan sabuwan da zai kawo za ka cewa lalle babu lahiya a ciki mutum ba a cikin hayyacinsa to waɗannan abubuwan in mutum ya dawo cikin hayyacinsa sai ya sake alwala au bi naumin in tsakula wa bala ko kuma inda ya zamanto hankalin mutum ya tau saboda barci in tsakula idan barcin ya yi tsawo ya yi nauyi wa bala kuma ya tsawaita in tsakula idan barcin ya yi nauyi wa bala kuma ya tsawaita a ga yanzu mutumin da yake mai hankali in ka tarro shi yana barci wani lokacin za ka ga ya wani gajagar ko ya sa hannun shi a wando ko yana wani abu da wanda kawai zaka gani cewa inda a ce a tsaye yake ba zai yi wannan abun ba ko ya bude bakin shi ha guda sun zo sun ciku wanda kila wani lokacin ma yana dan hada da wadansu kudaje in ya dan gyaggyara bakin shi da sauransu mun gane da kyau to lokacin da mutum yayi barci barci mai tsawo kuma barci mai nauyi to shi ma alwallarsa ta warware saboda sababi ne daga cikin sabobban da suke warware alwallar aw qasura ko kuma ya zamanto in taqula wa qasura in ya zamanto barcin yayi nauyi amma kuma gajere ne gajeren damu in gane da kyau gajeren damu tikif kai barci bai huce da minti goma ba amma kuma kai bukatar kai barci irin wani za ka ga cewa waɗansu kai malam wallahi munan ne muke yawan barci wani za ka ga shi ya ce wallahi da dare kawai barcin minti 30 ne yake mai kyau ya ishe shi to gajeren barci mai tikin din nan yana da dadi shi ba in kai shi bi khilafin nawmin
nawmin khafifi fa innahu la yanqudu wa law qala
wa huwa alladhi
yash'uru sahibuhu man yadhhabu wa man ya'ti
bi man yadhhabu
wa man ya'ti
yace bi khilafin nawmin khafif sabanin barci wanda yake sassauka fa innahu la yanqudu haqiqa barci wanda yake sassauka baya warware ya alwala walau qala koda ya tsawaita irin gendadi yace wa huwa alladhi yash'uru sahibuhu biman yadhhabu wa man ya'ti barci wanda yake ba mai nauyi ba shine wanda mai barcin zai san wanda ya tafi da kuma wanda ya zo shi inda zaka canji kai wannan barci ne yace wallahi banna barci yace to me aka ce da zo kace to a kuna magana ba akan nawa ce za a hada aka yi kaza a ce eh to ka san lokacin da wani ya shirye ka ce to wani ina ji lokacin da yace he gobe da sai yace ya biya ma shagon wani zai siyo wani abu aka ce eh ka san lokacin da wani ya zo ce kwarai kwa lokacin da ya zo daga can yana karanta aya ta gaba ne ma kawai lokacin da kawai barci ne nake ji a gaje ne nake shi yasa mu saba baki cike abin da yake amma ayar ma ya karanta ta akan kuskure ce kwarai tana da gaskiya to wannan shine to komun tsawon da ya irin wannan barci wanda in mutun ya zo ya sallama zaka ce alaikum assalam koda dai barci barci ne kake to wannan alwala duka tana nan yasa barci a maliki a kashi hudu ne akwai qawilun saqilun yanqudu wudu'a akwai saqilun qasirun saqilun shi ma yanqudu wudu'a akwai qawilun khafifun mustahabu minhu alwudu'u shine irin wannan kenan akwai kuma kasirun khafifun la yanqudu alwudu'a dama guda hudu ne na'am
wasaqilu huwa alladhi la yash'uru sahibuhu bi dhalika
wasaqilu amma barci mai nauyi huwa alladhi la yash'uru sahibuhu bi dhalika shine wanda mai barcin nan baya sanin wanda ya shiru da wanda ya barci ko mun kankantar shi in bai wuce minti 10 ba kada shi ne yace eh menene kace yace to ira wana kwa akace ya shi hali ya sallama yace wannan barci yake to wannan alwalar shi ta warware saboda barcin nashi ya nisa sosai koda minti 10 ne inda ya tashi yace ina wana kwa akace ya ta ko kai kallato yace to wani yaushe ka zo ka kwa ma'ana la shuuru bi man yadhhabu man yati kenan na'am
ويحرم على المخلف الصلاة والطواف وسجود التلاوة وسجود السهو ومس المصحف بيده أو بعود وحمله بخريطة وحمله بخريطة أو بعلاقة
أو علاقة ويحرم الصلاة على المخلف صلى تفر الله قوة نافلة تنا حرمت أكم تمن ديك دقيقك دم تمن دبايد الوالله حرامني صلى idan yayin sallah da gangan ya san ba shi da alwala ku kamar yadda mai akhbari ne ya fada wa man salla muhdithan amidan ko huwa kafir au kama kala wato dukkan wanda ya alwala ba ya da dukkan wanda ya salla ba tare da yana da alwala ba kuma da gangan ba akan kuskure ba to fa kalmar kabila sar ta haukan shi wa tawafu akanan kuma haramu ne ga bawon Allah musulmi ya tawafi kadakin Allah idan ya zamanto yana da kwaikari wa sujudu tilawa hakanan mutumin da yake ba shi da alwala haramu ne a gare shi ya sujudu tilawa yana cikin karatu yana tilawa ya zo shi innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun to ba zai ce ba Allahu akbar ba zai tafi ya sujudu wannan malikiya kenan amma waɗansu daga cikin mazhabobi sun dan sassauta babu laifi wannan sujada din mutun ya yi ta koda baya da alwala irin sujudu shukuri ce an gane da kyau irin wato saboda malaki alaihi salatu wassalamu cikin suratu an-najm ya karanta fasjudu lillahi wa'budu duk wanda suke tare ga baki daya a gurin shi a lokacin sai da suke sujada har ma wanda ba musulmi ba alamai suka ce to abu ne wanda yake ba zai yi ba a ce su dukan su kowa yana da alwala suka ce hatta fuskantar alqibla wajen sujudu tilawa wannan ba wajibi bane mun gane da kyau suka ce dan wadansu suna kallon annabi ne wadansu kuma suna kallon junansu ne amma kuma kowa ya fadi ya sujada a inda yake mun gane yawa sujudu tilawa to ita wannan kenan idan mutun yayi ta ba alwala akwai shi magabata akai amma maliki ba a yin ta ba alwala in ka zo gurin shi yasa ma za ka ga muna dan tsallake ta ko to shi ma malamai sun yi sabani shin ayat dukan ta zaka tsallake ko kuma a'a iya gurin sujadal kade zaka tsallake mun gane da kyau wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al qawli bil ghudwi wa la sali wa la takun min al ghafilin kumsa سورة الأنفال مدنية وهي 76 آية قلنا سكتها كذلك فشكي سألنا عن الأنفال فما أقول إنه إنا قسكي كرنت إن الذين عند ربك أن سيسنجي ويسبنا ولا وسيسداء لهم ولا إذا أنك يسجدون كليدا ذلك من قاني تشوف تو أنا إنا قوتي شيمي أنا تو أما وانت ما أقول بألو أن سكتها فاكي ودن سنة قنا آية دكا تماذا كذلك dan suna ganin kawai gabar da sujada take nan kade zaka tsallake kaman da mai mukhtasar yayi magana akai na'am wa sujudu sahwi hakanan kuma haramu ne bawon Allah musulmi yayi sujada ta rafkanwa lokacin da ya zamanto baya da alwala mutun da baya da alwala sai ya tuna sujada ta rafkanwa ta kama shi ba da ta kama shi a sallan azhur kuma yanzu sai ya tuna kuma baya da alwala yanzu kawai alwala zai sai ya sujudu sahwi da mun gane da kyau wa masul mushafi bi yadihi hakanan kuma baya dacewa ga mutum musulmi ya shafi alqur'ani bi yadihi da hannunsa lokacin da baya da alwala kamar yadda muka karanta a ji hadisi Abdullah ibn Abi Bakar yawwala aw wa hamluhu bi khariqatin da kuma dokansa a cikin khariqa shine a cikin gidansa ya doke shi a cikin gidansa wannan shi ma bai dace ba irin gidansa gafakarsa aw illaqatin ko kuma ya doke sa da maratayinsa ya kama maratayin shi shi ma ya rike wannan shi ma bai dace ba
ويجوز مس اللحي للمعلم والمتعلم على غير وضوء ومس الجزء للمتعلم ولو كان بالغا
شيكان بالان يتي ويجوز مس اللحي للمعلم يا هلتا شافل الله ga malami wanda yake mai karantar da alqur'ani koda baya da alwala malami ba shi da alwala yaro ya rubuta allai shi nisu guda ko kuma rubu guda ko tsumini guda ya kawo mishi a jara mishi to babu laifi malami yace kawo taddawa da alqalami ya karanta tun daga farko har ƙarshe ya jajjara mishi babu laifi wannan mun gane da kyau wal muta'allim haka nan kuma ya halitta shafar allo ga dalibin ilimi mai karatu ala ghairi wudu'in ba tare da yana da alwala ba dalibin da yake rubuta alqur'ani babu laifi ya shafi allansa ya rubutun shi na alqur'ani a cikin allansa tsumini guda ne ko rubu ne ba shi da alwala babu laifi sannan kuma babu laifi ya dauki allansa daga nan inda yake kai shi gurin darasu ba ya da alwala babu laifi a biya mai karatun da yake ba ya da alwala saboda shi dan abin da aka ce zaka yi tayon aiki da shi yanzu mutumin da yake dan kasuwa ne in kace mai ba sai ya alwala zai shafa allo sai ce sai na ga mira da shi Allah wani sai ya mai ya saki guda bai taba Allah ba to amma da dalibin ilimi kace mai sai ya alwala zai taba allo to lokacin ruwa ma za a nima na alwalan a rasa lokacin kuma za a ga dalibin ma wani su lokutan kazamai ne sai ga wani fari bat to dai shi ga kayan shi durkul gashi dai to in kace sai yana da alwala zai taba allo ina gani wata kila sai ku sai ku yi zati guda ma ko sun ne da ya haddace ba amma a haka zaka ce wani akwai kokari kullum ya haddace su ne guda amma tunda aka dauko kawo dokar ta bace da sai da alwala mutum sai karatu da za a sa tunda ko sun ne da ya haddace ba to ai kaga an yi asara na'am
wa yuqrabu lisbiyani masl mushaf aljami'i lilqur'ani min ghayri wudu'in
wa masl juz'i lilmuta'allimi walau kana balighan hakanan kuma ya halitta shafar wani kaso na alqur'ani ga almajiri wanda yake neman ilimi na alqur'ani ba alwala walau kana balighan koda baligi ne babu laifi koda baligi ne dan shekara 25 amma yana nan yana ta fama da alqur'ani izu 35 gare shi irin izu 40 gare shi to da kidan ido 20 din sheje yayi tagara wannan babu da shi ko ba alwala ya doke shi saboda an yi rangwame ne ga dukkan abin da zai zamanto ka aiwata mu'amala da shi to za a yi maka rangwame akai wa yukrahu lisbiyani masl mushaf aljami' lilqur'an min ghairi wudu'in an karhanta ga yara kanana su shafa alqur'ani wanda yake kamil alqur'ani kamil tun daga farkon shi har karshe shafe shi ba tare da alwala ba wannan makruhi ne saboda shi yaro idan bai balaga ba ba a rubuta mai laifi to wanda ya ba shi damar ya dauki alqur'anin nan laifin akan shi yake na'am sai mu kwana nan ko alhamdulillahi rabbil alamin wa bihadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.